Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 22 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya soki Vladimir Putin kan mamayar da ya yi wa Ukraine a jawabinsa da ya gabatar a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Fiye da mutum 1,300 aka kama a zanga-zangar adawa da sanarwar da shugaba Vladimir Putin ya yi na yunkurin sanya fararen hula su yaƙi a Ukraine. Babbar mai shigar da ƙara a jihar New York ta tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump da abokan hulɗarsa na duniya da 3 daga cikin 'ya'yansa.
To, kanun labaran kenan. A babin rahotanni za mu fara yada zango a birnin New York, inda jigajigan duniya ke ci gaba da gabatar da jawabai, ciki har da shugaban Ukraine, in ji Safiru.
A crime has been committed against Ukraine, and we demand just punishment.
Ya ce an aikata laifi a kan Ukraine, kuma muna buƙatar a yi hukunci. An aikata laifi a kan iyakokin ƙasarmu, an aikata laifi a kan rayukan al'ummarmu, an aikata laifin cin mutuncin mata da mazanmu.
Za kuma mu nufi yankin Arewa mai nisa a Ghana, inda ake tuka rikicin ƙabilanci a Baku.
Kuma bayan wannan abu ma ko yaro ko mace wo aka samu da aka shi fadan ba kunnan policies na cikin su sosai sosai.
Kamar kowane asubahin ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya soki Vladimir Putin kan mamayar da ya yi wa Ukraine a jawabinsa da ya gabatar a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da shugaban na Rasha yake ƙara haɓaka ƙoƙarinsa na yaƙi da kuma yin barazanar ɗaukar fansa ta hanyar amfani da makamin nukiliya. Da yake jawabi ga taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya anga a New York da safiyar Laraba, Biden ya yi amfani da galibin jawabinsa wajen yin Allah wadai da Moscow. A wani abu da ba a taɓa gani ba tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, sa'o'i gabanin shugabannin duniya su hallara a hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaba Putin ya sanar da wani gangamin kiran fararen hula 300 da suka samu horon sojoji, inda ya sha alwashin bin duk wata hanya wajen ganin ya kare ƙasarsa. Lamarin da ya haifar da fargabar yiwuwar amfani da makamin nukiliya, Biden ya soki barazanar da Putin ya yi ta amfani da makamin nukiliya a kan nahiyar Turai, inda ya kwatanta lamarin a matsayin yin watsi da haƙƙin da ya rataya a wuyansa na daƙile yaɗuwar makamin nukiliya wanda ƙasashen duniya suka rattaba hannu a kai. A halin da ake ciki kuma, fiye da mutum 1,300 aka kama a zanga-zangar adawa da sanarwar da shugaba Vladimir Putin ya yi na yunkurin sanya farar hula su yi yaƙi a Ukraine, kamar yadda wata ƙungiyar 'yan sanda ta sanar a ranar Laraba. Ƙungiyar sa ido ta OVD Info ta kirga akalla mutane 1,332 da aka tsare a gangamen da aka gudanar a birane 38 na ƙasar bayan jawabin da Putin ya yi da safiyar jiya Laraba ga al'ummar ƙasar. Zanga-zangar ita ce mafi girma da aka yi a Rasha tun bayan wacce ta ɓarke bayan sanar da tsoma bakin da Moscow ta yi a Ukraine a watan Fabrairu. Babbar mai shigar da ƙara a jihar New York ta tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump da abokan hulɗar kasuwancinsa na duniya da 3 daga cikin 'ya'yansa manya da hannu a wata gagarumar zamba ta fiye da shekaru 10 ta hanyar ƙara darajar kadarorinsu na biliyoyin daloli don amfanin kansu. A wata ƙara mai shafuka 220 da aka shigar a kotun kolin jihar New York, babban mai shigar da ƙarar jihar Letitia James ta zargi tsohon shugaban na Amurka da yin ƙarya akai-akai kan bayanin kuɗinsa, inda ya ƙara darajar kadarorinsa don samun amfani a harkokin kasuwancinsa don samun lamunin banki da ƙimar inshora, yayin da kuma yake rage ƙimar wasu takaddunsa don samun rangwame a fannin haraji. James ta ce Trump ya samu dala miliyan 250 na kuɗaɗen da bai dace ba, kuɗin da a yanzu take son kamfanin na Trump Organization ya sadaukar. To, ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu birnin New York na nan Amurka, inda shugabannin ƙasashen duniya sama da 100 ke ci gaba da taro a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga New York ɗin ga Sarfilu Hashin Gumel.
Jiya Laraba, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya buƙaci shugabannin ƙasashen duniya da su ɗora wa Rasha alhakin kaiwa al'ummar ƙasar Sahari na tsawon watanni. A jawabin da ya yi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya gaban takwarorinsa shugabannin ƙasashen duniya.
A crime has been committed against Ukraine and we demand just punishment.
Ya ce an aikata laifi a kan Ukraine kuma muna buƙatar a yi hukunci. An aikata laifi a kan iyakokin ƙasarmu. An aikata laifi a kan rayukan al'ummarmu. An aikata laifin cin mutuncin mata da mazanmu.
The crime was committed against the dignity of our women and men.
A nashi jawabin, shugaban Amurka Joe Biden ya zargi Rasha da keta dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya.
Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force.
Ba tare da jin kunya ba, Rasha ta keta ƙa'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ba abin da ya fi muhimmanci fiye da haramcin da aka yi wa ƙasashen da ke kwatar yankin makwabtansu ta ƙarfi. Har ila yau, shugaba Putin ya yi barazanar nukiliya a fili a kan Turai, tare da yin watsi da nauyin da ya rataya a wuyan
gwamnatinsa.
Duk da yake bai ambaci Rasha a nashi jawabin ba, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ja kunne don a kauce wa fadawa bala'i a duniya.
The danger of escalation of the war in Ukraine further justifies Nigeria's resolute calls for a nuclear free world.
Yace haɗarin da ke tattare da yakin da ake a Ukraine ya ƙara tabbatar da tsayuwar daka na kiraye-kirayen da Najeriya na tabbatar da duniya ba ta da makaman nukiliya da kuma samar da yarjejeniyar cinikin makamai, waɗanda kuma su ne matakan da suka dace don hana bil'adama fadawa bala'i a duniya.
To prevent global human disasters.
Bayan kammala jawabin da shugaban Najeriya ya yi a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniyar, na ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da suka zo nan birnin New York.
Jawabi da shugaba Buhari ya yi jawabi ne na ƙarshe kuma mai ɗan ban tausayi da sosa zuciya, inda ya tabbatar ma ainihin ita majalisa cewa wannan ne lokaci na ƙarshe ko jawabin shi na ƙarshe da zai yi majalisa a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Ya tabbatar ma majalisa da duniya gaba ɗaya cewa wato daga wannan lokacin, kamar yadda ya alƙawarin, za su yi zaɓe sahihan zaɓe, kuma ba za su zauna a gwamnati ba, za su ba wata gwamnati dama wadda aka zaɓa, kuma za su yi tsaye su zagice su tabbatar cewa wato an yi zaɓe sahihi wato mai gaskiya.
Shugaba Buhari yau ya taɓo manya-manyan batutuwa a zauren majalisa, inda ya yi magana akan yaƙin Ukraine da Russia wanda ya jawo hauhawar farashi, ce ya yi shagube akan shugabannin Afirka masu canja kundin tsarin mulki domin su tabbata akan mulki. Ya ce mun ga illar abin da yake haifarwa, sannan kuma ya tabbatar da zai yi zaɓe na gaskiya da adalci kafin tafiyarsa. To, ina amfani da wannan dama domin in kira ga shugaba Buhari da ya saka ido gurin tabbatar da ingantaccen zaɓe na gaskiya da adalci a shekara mai zuwa.
Amir Ellari kenan, ɗan Najeriya mazaunin Amurka, Cikin kasashen Afirka da shugabannin za su yi jawabi gobe Alhamis idan Allah ya kai mu sun haɗa da Ghana da Kenya da Chad da kuma Gabon. Sarfil Hashin Gumel daga New York.
To abe da Abban Ibrahim ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce miliyoyin 'yan ƙasar Pakistan na ci gaba da zama cikin mawuyacin hali da kuma buƙatar agajin gaggawa yayin da suke ƙoƙarin farfadowa daga ambaliya mafi muni da ta afkawa ƙasar cikin ƙarni guda. Kusan wata guda bayan bala'in ambaliya yayi barna a Pakistan, manyan sassan ƙasar musamman a kudancin lardin Sindh na ci gaba da nitsewa a ƙarƙashin ruwa. Jami'ai sun yi gargaɗin cewa za a ɗauki tsawon watanni 6 kafin ruwan ya koma baya a yankunan da lamarin ya fi kamari. Hukumomin jin ƙai na rige-rigen kai agajin gaggawa ga mutum miliyan 33 da ambaliyar ruwan ta shafa, amma hanyoyi da gadoji da dama sun lalace ko kuma ruwa ya tafi da su, lamarin da ya katse hanyoyin kuna kaiwa ga yankuna da dama. Hukumomin Taliban sun ba da izinin sake buɗe wata makarantar da ba ta gwamnati ba a lardin Herat da ke yammacin ƙasar Afghanistan, inda 'yan mata za su koyi ilimin kwamfuta. An rufe makarantar ne sakamakon ƙwacen mulki da 'yan Taliban suka yi a Afghanistan a bara. Fiye da ɗalibai 350 ne suka riga suka nemi shiga makarantar, amma 200 ne kawai za su shiga. Za a shigar da su a cikin shirin koyon zane-zane na shekara guda wanda zai fara a ƙarshen watan Satumba, a cewar Farishte Farog, wacce ta kafa kuma shugabar shirin Code to Inspire, ƙungiya mai zaman kanta wacce ke gudanar da makarantar mata ta farko a Afghanistan. Yayin da ƙungiyar mai zaman kanta ke aiki a Afghanistan tun a shekarar 2015, ya zama mata dole sai da ta sabunta rajista a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin Taliban don sake buɗe makarantar.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Ghana, inda ake ci gaba da fama da rigingimu a Baku na yankin Arewa mai nisa. Tuni dai ministan tsaron ƙasar Ambrose Dery ya gaya ma manema labarai cewa ana shirin ɗaukar ƙwararren matakai. Hamza Adams, gare ka.
Wannan ne jawabin da ministan tsaron cikin gida a ƙasar Ghana Ambrose Dery ya gabatar yayin ganawarsu da manema labaru, a inda yake jaddada kokarin da gwamnati ke yi na neman tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a sassan faɗin ƙasar, musamman a jihohin Arewa mai nisa. Tsokacin nasa na zuwa ne yayin da rikicin kabilanci a yankin Boko na jihar Arewa maso gabashin ƙasar ya yi tsananin gaske, abinda ya tilasa wa ɗaruruwan al'umman yankin ficewa matsugunin domin neman mafaka a kudancin ƙasar. Malam Rufai, mazauni a Boko, da rikicin ya tilasa masa ficewa zuwa kudancin ƙasar, na buƙatar da gwamnati da ta taimaka musu.
Gudu na zo da abokai na da kanni na ba mun bar iyaye mu, kuma wallahi gaskiya ina cikin fargaba sosai sosai. Muna roko ne manya su shiga cikin magana, su gyara magana, mu samu koma mu zauna mu duba iyalai mu.
Masu ruwa da saki dai na bada shawara bisa matakan da suke ganin muddan gwamnati ta dauka zai iya kawo ƙarshen wannan rikici. Malam Usman Muhammad Mansur, babban jami'i ne mai wakiltan office din limancin ƙasar Ghana a fadar Sufeto Janar din Dakarun 'yan sandan kasar, ya ce muddin ana bukatan kawo ƙarshen wannan matsala da yake ci yake cinyewa sai an kawar da siyasa gaba ɗaya a cikinta. Sai dai ya fara ma da batun harin baya-bayan nan da ya shafi wasu matafiya ciki har da wata makauniya.
Mutane sun fito cikin gari ne za su san kai, kansu kuma ba Ghana bane, Togo ne, za su ta neman abin da za su ci. mutum ya iya jin tsoron Allah ya iya kashe har makauniya da yaro duka driver duka sun ji ciwo ba mutane da suka ji ciwo akalla sun fi takwas suna kwance hospital yanzu hakan wanda kuma suna cikin critical condition kuma bayan wannan abu ma ko yaro ko mace wo aka sabu ya kamata a kashe fadan bakon nan politics na cikin su sosai sosai in aka cire wadannan abubuwa aka ce police su yi aikin su Allah Hamza na baka bakwai guda garin ya yi musu
shi kuwa malam Irbad Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaro ya ce
manyan sarakai da ina kyautata zato da gwamnati ta bar sun kawo jiki da kuma irin gwagwarmayar da ake yi na security deployment da aka zuba jami'an tsaro wurin nan ai wannan kuma aka involve matasa kai amma inda da bar ma ɗan siyasa kawai su suna da nasu maslaha abin zai wuya
sai dai ko Sheikh Salman Muhammad Al-Hassan mamba ne a majalisar wanzar da zaman lafiya ta kasa
zuwa kama da muke magana suna cikin curfew shine an yi tashi hankali aka yi halbe-halbe har mutane suka mutu ciki peace council ta tashi ta gamu da sarakai ta tashi ta gamu da samari ta tashi an gamu da yani wadanda suka zama MPs an shiga cikin amma hawa yau ana cikin kokari ba samu dai yadda za a yi wanga abu yanke ba saboda ni yanzu ba al'amarin sarakai bane al'amarin wasu mutane ne da kowa na da abin da shi yake nema akwai waɗanda su suna jin dadi domin sun sanda makamai na halbe-halbe wadansu kuma suna jin dadi saboda tunda suna da wani ajiyayya da wadansu ana neman a rama musu yanzu haka abin da ya zama abin damuwa kenan
rikicin yankin dai na ci gaba da mai da hannu agogo bayan a kokarin da gwamnati ke yi na neman tabbatar da ci gaba a yankin saboda malaman makarantu da dama sun tsere kazalika ɗaruruwan al'umma ma sun sauya musgunai domin tabbatar da cewa sun samu kwanciyar hankali Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana
to gaida Hamza a shirinmu na hantsi za a ji wannan
Tabbato kamar yadda ka sani a ko'ina a Najeriya abinda duk muke ganowa kusan ɗaya ne a ko'ina akwai inda zaka gani an yi anda a forming na project wanda za mu cover na kudin kamar yadda muka yi a Dangeshuni about 2 months ago na wani water project and sanitation the same thing wata hudu baya a nan Sokoto mun sealing premises a Kebbi mun ensuring an rarraba kayayyakin empowerment su pumping machine fertilizer and motorcycles bara mun yi irin wannan aikin a gada
to sai a bi mu a shirinmu na hantsi dan jin cikakken bayani yanzu kam ga shirinmu na gaba
ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro tika don ka huiba ku da ma tambaya ni ke da ku da ma tambaya ni ke da menene duniya Minene dadin duniya Minene duniya Minene dadin duniya
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Duk da kiraye-kirayen da gwamnatoci da kungiyoyi ke yi domin gane da al'ummomi illolin da ke tattare da ɗabi'ar bautar da yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa. Bincike na nuni da cewa har yanzu bata canza zane ba lamarin da ake dangantawa da tarin dalilai masu nasaba da jahilci ko al'adu da matsalolin tattalin arziki. Jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake fama da wannan matsala da saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu inda a wasu yankuna ake tura yara ƙanana su yi aiki domin sauro mahaifansu kuɗaɗen kashewa ko kuma na ɗaukar ɗawainiyar iyali. Lamarin da ya sa wasu iyaye ke ba da 'ya'yansu haya zuwa ƙasashen waje da nufin neman kuɗi. Haka kuma ake ci gaba da samun kurarar ƙananan yaran matan karkara. Zuwa manyan biranen kasar domin su aikatau ko kuma wasu ayyukan da ba su dace da masu ƙananan shekaru ba. Wannan ya sa shirin domin iyali ya shirya tattaunawar musamman da masu ruwa da tsaki akan maganar kare haƙƙoƙin yara da nufin neman hanyar shawo kan wannan matsalar. Bari in hanin taku ga jagoran tattaunawar Sulaiman Muni Barma.
Shin ya girman wannan matsala ta bautar da yara yake a Nijar? Me ke mafarin wannan al'amari? Sannan ta wace hanya za a kawo ƙarshen bautar da yara? Wasu kenan daga cikin tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin samarwa amsa a wannan shiri tare da bakin da muka gayyato waɗanda suka hada da Bashar Mamman, shugaban gamayyar kungiyoyin kwararren hula na Rezo Esperance. Sannan akwai Malam Ibrahim Musa, editan jaridar La Rue de l'Histoire, daya daga cikin jaridu masu zaman kansu a nan jamhuriyar Niger. Malam Bashar, bari mu fara da kai. Shin yaya za a kwatanta wannan matsala ta bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu kamar yadda ake faɗa a Faransanci cewa le travail des enfants?
Lalle al'amarin haramtaccen aikin yara abu ne wanda har yanzu yake kasancewa gaskiya ne a nahiyar Niger ko in ce Afrika ma baki ɗaya. To lalle ana ganin shi ta fannoni daban-daban. Akwai fannoni wannan na barace-barace wanda ka sani, wanda mutane suke zuwa suna ɗoku yara ƙanana suna amfani da su wajen kamar me ake cewa wannan bara. Akwai na fannoni na aikin gida kama wannan 'yan aiki wanda suke zuwa tun suna 'yan ƙanana
masu aikatau ko kuma boy-boy
na gida wanda za ka gani yaro tun shekara 10 zuwa shekara 13 yana yini ya yi aiki ya yi dare yana aiki wanda ya yi ƙarfin shi yadda ake zato. Sannan akwai wajen aiki haka na yau da kullum, kama a ce wani aikin makanika ko wani aikin wato
aikin ƙarhi
ko na kamakihi da sauransu. To abinda nake so a gane ba aikin yara ba ne ake yaƙi da shi, amma haramtaccen aikin yara shi ne ake yaƙi da shi. Aikin yara, doka a nan Nijar ta ba da dama cewa yaro in ya kai shekara 15 zuwa 16 yana iya shiga tafarkin ma'aikata, amma aikin nashi ya bambanta da na manya saboda ƙarfin shi bai kai ba, hankalin shi bai kai ba. Ana iya a bashi aiki daidai ƙarfin shi kuma daidai fahimtar shi kuma daidai shekarun shi. Kuma na biyu, akwai yadda ake koya ma yaro aiki, kama kaga mahauci wani makeri ko wani mai kamun kihi ba za ka hana shi ba ya tai ya koya ma dan shi aikin da yake yi na yau da kullum, saboda kama a Turanci ana ce mashi socialization kenan. Mutum ya koya ma
kamar mataki ne na shigar da shi cikin al'umma,
tafarkin zamantakewar al'umma. To kenan wannan din ya kamata a yi zamanto an yi shi cikin an yi amfani da shi shekarun yaron kuma da hankalin shi, ka a yi abin da zai yi ƙarfin gagga jikin shi wanda za ya sa jikin nashi ya lalace har ya kai ma lokacin da zai zama latizan koko, zai zama inda ya isa din ya zamanto yana da aibu cikin jikin shi wanda ba zai iya bashi dama ya yi aiki yadda ya kamata ba. Na biyu, ka a yi sa shi aikin da zai lalata hankalin shi, wanda zai sa shi dole sai ya yi shaye-shayen kwaya da sauransu don ya samu ya huskanci wannan aikin wanda ake so a tilasta mashi kan aikin ya haikashin shi. Na uku, ya zamanto ba aiki bane wanda ake sa shi don a samu a yi amfani da aikin shi a ci gashi a wani wuri
a samu kuɗi.
To shi ne wa'annan fannonin su ne ake diba, ake sau da ƙawa a gani duk cikin irin aikin da ake sa yara babu haramtaccen aikin yara. Shi ne ake cewa pilfon kenan, pilfon de travail des enfants kenan,
wato aikin mafi tsanani kenan,
mafi tsanani, saboda yaro in ya shiga cikin wannan fannin kaga bai darasa mutane, bai san daidai ba, bai san abinda ba daidai ba, saboda ya shiga cikin halin shaye-shaye wanda za ya sa ya fuskanci wannan aikin, saboda ba aiki ba ne wanda yake daidai da ƙarfin shi. Haka ma a yi haya yaro ya zo yana bara, yana iya bashi damar ya yi zaton cewa ita wannan bara ita aiki ce wadda ya kamata, sana'a ce wadda ya kamata, kenan ya hidda mashi ma zuciyar neman nashi na kanshi. Kaga yanzu a kwana a tashi abun har ya kai ana keta da ƙasashe, ana samun 'yan ƙasar Nijar wanda suke tahiya da wa'annan yaran wajen Algeria, wajen Libya, wajen wasu kasashe ma nan wurin har Senegal har wani Benin da Ghana ana ganin su sai ka gani mutum mace guda da yaro 5-6 tana tarainiya da su kai dan saboda tsananin rishin imani wasu wai hajjika suka yi ake a zuba musu dan kuda su rinka biyan su dan in an zo a rinka ganin ta
sun zama abin tausayi
to saboda kudi dan a bada kudi a gane su kenan cikin wani mawuyacin hali cikin dauda cikin bukata wai dan a taimaka musu kunga to wannan shine yake kawo vraiment abubuwa wanda ya kamata a sa ido bisa kansu kuma a samu a yake su yadda ya kamata kun gani ai kwanaki da abun yayi kamari jirage aka tura har Senegal aka je aka kwaso wa'annan mutanen aka mai da su gida saboda al'amari ne wanda da dai mu ɗan Niger ba mu san wannan rayuwar ba ta barace-barace kuma a ce wai dole sai an yi rayuwa da ita saboda yau a kwana a tashi wasu har sun mai da ta ma sana'a
Mala Ibrahim Musa, me kai ka fahimta game da wannan matsala ta bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi karfinsu?
To, ko da yake babu wasu alƙalumma a hukumance na baya-baya wanda suka nuna ga kashin da ke da kwai na yara masu aiki wanda ya wuce kima. Ko wanda ya wuce minzanin da ya kamata a ce yaro ya yi ana iya cewa wannan al'amari akwai shi tabbat a Niger tunda in ka diba bangarori daban-daban za ka gani shi Malam Bashir ya ambato maka su ba koma baya zani bayan ambato su sai dai in ga yi irin illar da suke kawo masu yaran karan kansu ya zama na har in ka ɗauki bangare kashi uku ni a naulin sa yi wa'anda su ne suka yi unwani da yara kaga na ɗaya dai uwayen yaran da kansu na biyu akwai waɗanda ake badawa ga wasu su waɗannan ɗin wanda ake badawa gare su suna iya zama wasu sanayya ga uwayen yaran ko wasu ƴan uwa ga uwayen yaran ko kuma wani malami da in ka ɗauko fannin karatun Muhammadiyya ko in ce ma karatun Allo.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya inda bakin za su bayyana yadda al'adu da talauci ke kara wannan matsalar. Yanzu a madadin bakin namu Bashir Mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da dan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa sai jagoran tattaunawar Sulaiman Muni Barma da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice.
To a taƙaice shugaban Amurka Joe Biden ya soki Vladimir Putin kan mamayar da ya yi wa Ukraine a jawabinsa da ya gabatar a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da shugaban na Rasha yake ƙara haɓaka ƙoƙarinsa na yaƙi da kuma yin barazanar ɗaukar fansa ta hanyar amfani da makamin nukiliya da yake jawabi ga taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya a New York da safiyar Laraba. Biden ya yi amfani da galibin jawabinsa wajen yin Allah wadai da Moscow. A halin da ake ciki fiye da mutum 1,300 aka kama a zanga-zangar adawa da sanarwar da shugaba Vladimir Putin ya yi na yunkurin sanya farar hula su yaƙi a Ukraine kamar yadda wata ƙungiyar 'yan sanda ta sanar a ranar Laraba. Ƙungiyar sa ido ta OVD Info ta kirga akalla mutane 1,332 da aka tsare a gangamin da aka gudanar a birane 38 na ƙasar. Bayan jawabin da Putin ya yi da safiyar jiya Laraba ga al'ummar kasar.
To masu sauraronmu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma fa idan Allah ya kai mu an jima da hantsi kamar yadda kuka sani karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da shi kuma Malam Jumbe Hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.